Ma'ana Elisha shine ubangiji ceto ne. God is salvation. Kuma yayi tete da wannan aya da muka karanta ya shafe shi. God is salvation. Shine ma'ana Elisha. An mun sani ya karbi aiki daga hannun annabi Eliya. Kuma shine kadai wanda yayi al'ajibai masu ban mamaki. Kuma shine kadai a cikin annabawa da na san kabarin sa ma kadai in an sa gawan a ciki sai gawan ya dawo da rai. But he was on the move. Ya zama matafiye yana kai da kawo saboda aikin bishara. So duk lokacin da ya fito domin ya je yi aikin bishara ya kan bi Shunem, wadda kauye da ke sakanin dusen Carmel da kuma Urushalima. Akwai wata mace da Ubangiji ya ce atajira ce mai dukiya. I don't know why it is the woman that is so prominent in this family. Ban san me yasa marubucin littafin nan ya mori mace ne ba mai gidanta ba. Atajira ce mai dukiya kware da gaske. An dukiyan mace nan ba dukiyan kudi ko motoci ko gidaje ko wani abu kadai ba, amma dukiyanta na abubuwa na duniya, sannan dukiya na sansanci al'amuran Ubangiji. It takes a godly woman to watch people that pass by their house, by their home. Mutane da yawa sukan wuce a gidajenmu kowace rana, but it takes a godly woman, a virtuous woman, to identify. Ta iya sansance mutumin Ubangiji da ke wuce a kofan gidanta. Ba every mace ne takan iya yin wannan ba, but mace mai lura, mace mai ganewa, mace mai idanun ruhaniya. An mace nan ta iya sansance annabi Elisha. Ya kan wuce a kofan gidansu kowane rana. Sai ta gane wannan mutumin Allah ne, adali. Sai ta kai shawara ga mai gidanta. Ta cewa mai gidanta, na gane, na fahimta. This man is a man of God, is a godly God, man. Domin haka, he is on the move. He moves around every day. Ya kan wuce a kofan gidanmu kowace rana. Mai gida akwai bukata. Ko mu dan gina masa daki akan bene. Mu rage wa bawan Ubangiji wahala. Mu ma mu sa hannu a cikin hidimansa. Ba mu ji mai gida ya amsa ba. Muna zato ya amince. Aka yi gini. And mace nan har yanzu, she was able to identify the man of God and his needs. Ta san bukatunsa. Da aka gina masa ɗakin nan bata ce a sa garma da adda da fatanya a ciki ba. This man was not a farmer. This one was a messenger of God who needed a bed to rest on. He needed a table to put his Bible on. He needed a chair to sit on. He needed a lamp to read the word of God. Sai ta ce ma mai gidanta, mu tana da wadannan abubuwa wa mutumin Ubangiji. Ba mu ji mai gida yayi ufan ba. Sai aka tana da wadannan abubuwa. Da aka gama wadannan duka, sai annabi Elisha ya taho. tare da bawansa Gehazi sai suka shigo wannan daki da ya kwanta sai mutumin ubangiji ya gane akwai alheri a cikin wannan aiki ya gane akwai gudummawa a cikin wannan aiki ya gane akwai juyayi a cikin wannan aiki sai ya cewa baransa a kirawo macen nan da aka kirawo macen nan ta zo ta tsaye a bakin kofa and then the man of God he didn't want to speak directly to this woman he was always communicating to the woman through his servant Gehazi yayi mata tambaya cewa me za a yi maki saboda wannan wahala da kin yi saboda mu this was a time to test whether this service of kindness was a camouflage or it was from the heart of the woman out of a sacrificial willingness to contribute to the ministry of him who was on the move say Gehazi ya mer da tambaya nan wa macen nan sai macen nan tace a bana bukatan komi ina da duk abun da nake bukata a cikin mutane na in fact the english version puts it better she said I have a home among my people in the biblical language when you say you have a home is different from when you say you have a house a home is a place where you find acceptability where you find comfort where you feel comfortable holistic comfortability tace ina da duk abin da nake bukata a wurin mutane na karka damu sarki karka damu commander sojoji a madadina hidima da nayi maka saboda na san abin da kake yi christian family annabi Elisha ya damu har yanzu ransa bai kwanta ba then he asked a second question katambeta to yanzu me za a yi mata wannan tambaya na biyu shine Gehazi ne ya bada amsa kun san Gehazi na chapter 4 was still a good Gehazi before chapter 5 kun san labarin Gehazi ba yawa a sura 4 yana da kirki sosai kafin mu je sura 5 ya zama da damuwa shine yace wa shugabansa ya shugaba macen nan ko da yake tana da duk bukatun da take so a cikin mutanenta amma bukata daya tana da shi ba ta da da mijinta kuma ya riga ya sufa biological implication here is that the kyar za su iya samu yaro because me gida ya sufa sai Elisha ya sa a sake kirawo mace aka kirawo ta tazo ta tsaya bakin kofa sai annabi yace a tambi a ce mata okay this time around yayi mata magana directly yace badi war haka zaki rungume dana kanki sai matan nan tace a ya ubangiji na mutumin Allah kada ka rude ni kayi mini karya Elisha bai amsa ba da lokaci yayi daidai sai macen nan ta dauki juna biyu sai ga ta da yaro ta namiji yaro ya ci gaba da girma ya ci gaba da girma now listen the services of a godly Christian family is beginning to yield dividends sakamakon alheri daga sarkakan iyalin Krista ya fara kawo sakamako yaro ya fara girma sai wani rana an je ana musu girbi a jeji sai baban zai je ga masu aiki sai yaro ya ce baba ni ma zan bi ka suka tafi gona da baban masu bincike sun ce mana those periods of harvest in Israel were a very hot period. So that is so gona anagribi yaro by taba zona arana for that long base rana anjima se kasasabi yari ke kansa wayo kaina se baban ya cewa barori maza ku doke shi ku kai wa mama. Wani zai iya ce what a useless husband, what a useless father. But don't conclude yet. We will come to why it happened the way it happened. Sai maza aka doki yaron nan mara lafiya zuwa gida aka kawo wa maman. Maman ta zo ta karbi yaron ta sa a cinyanta. Tun daga safiya har saka rana sai yaro ya rasu. Da yaron ya rasu, mace nan ba ta yi tunani ta dauki waya ta kira mai gidanta a gona ka sayar da girbi ku dawo gida. Ba ta yi haka ba, ta dauki gawan danta sai ta hau dakin Annabi, sai ta kwantar da gawan akan gadon Annabin Allah. Godly Christian families always go to the Lord as a priority. They don't knock any door before they go to the Lord. Data kwantar da yaro a wurin sai ta sauka, sai ta aika a gayawa mai gidanta ka turo daya daga cikin barori da jaki guda daya, ga ma zan je in ga mutumin Allah a dusen Karmel. This time around mai gida ya bude baki yace me zai kaiki a gun mutumin Allah yau ba rana sabuwar wata ba, yau ba asabar ba, me zai sa ki je ki damu mutumin Allah? Mace nan tace mai gida lafiya kalau ba zan dade ba. Sai turo mata jaki da bawa guda daya, tayi ma jakin talabtu suka kama hanya yayi wa bawan umarni tafiya nan na gaggawa ne, life is at stake, domin haka kayi gaba, in ba na ce ka saya ba kada ka saya, tafiya ce ta gaggawa. Suka fara tafiya anjima sai mutumin Ubangiji kan Karmel ya hange ta tana zuwa. Sai ya ce wa bawansa Gehazi, maza ka tarye ta a hanya. Ask this woman three questions. Question na daya, kina lafiya? Question na biyu, me gidanki yana lafiya? Question na uku, danki yana lafiya? So when Gehazi yazo yayi wancan tamboyi duka, mace nan tace everything is well. Sai ta ci gaba zuwa inda mutumin Ubangiji yake, da ta iso sai ta fadi a gabansa ta rike kafafunsa. Bawan Ubangiji kuma sai bawan Elisha kuma yazo zai ture ta, sai Annabi yace wa bawansa, a ka kyale mace nan, tana dauke da bakin ciki amma Ubangiji ya boye mane abun. Anjima ita da kanta ta bude bakinta ta ce wa mutumin Allah, dama na roke ka ka bani dane, zaka tunashe ni da bakin ciki, ai tun ranan nace kada ka yi mini karya. Elisha ya ce wa bawansa, maza ka yi damara ka dauki sandana, delegation of power, kayi gaba kaje ka daura wannan sanda a fuskan yaron. Gehazi on apprenticeship, being mentored in the ministry of saving lives. Sai da ya karba ya tafi, yayi masa umurni, duk wanda ka same shi a hanya kada kai gaisuwa, duk mai gaishe kama kada ka amsa, because when life is at stake, you don't waste time.
Elisha ya tafi matan Elisha yana ga kaman matan za ta juye ta bi Gehazi ina mace tace na ranse da ubangiji da kuma kai ba na barinka. See that perseverance, see that insistency, see that kind of endurance in a woman. Sai suka taho tare, annabi ya hau ya karbi sandansa ya shiga inda gawan yaro yake, ya kwanta akan yaron, sa bakinsa bakin yaron, idanunsa na yaron, hannayensa na yaron. Yayi addu'a, ya roke ubangiji mai al'ajibi ya nuna ikonsa. Sai mun ji jikin yaron yayi dumi, ya sake tashiwa, ya zaga ya daga cikin gidan, ya sake zuwa, ya hau ya kwanta akan yaro. Sai mun ji yaro yayi atishawa so daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai. In the language of the Hebrew people, anything that is bakwai, total healing, complete restoration, cikakken warkaswa, yaro ya dawo da rai. This God, ubangijinmu wannan abin al'ajibi ne. Sai ya dauki yaro ya sa a kira mace, aka kira mace ta zo, sai ya mika rayayyen yaro ga macen nan. Macen nan tayi guiwa a gaban mutumin ubangiji, sai ta dauki yaron ta, sai ta fita. Now the question is, ina me gida all this while? Kamar yadda jiya muka fada, for a godly Christian family to be a godly Christian family, ba lalle ruhaniyan su zama at the same level ba. There are times that the woman may be higher in spiritual maturity, there are times that the man may be higher in the spiritual maturity, but they complement each other. Na tun daga farko da macin nan ta kawo shawara a gina daki domin matafiyin nan, mai gida ba mu je wai yayi magana ba, amma ya amince. Lokacin da aka yi gini har an sa su kujeru da fitila a ciki, mai ginan nan bai magana ba, amma ya amince. Lokacin da yace a kai yaron nan a wurin uwan a gida, that was a ministry of referral to a stronger partner that is able to handle a situation when the sheep as a ear handle ba. And I pray that our families will recognize this. In fact, God is not calling us into equality as husband and wife. He is calling us into complementarity. Na ga wa matasa wani church nace, idan ka tashi neman budurwa da kake so ka aura, don't give God conditions, give yourself conditions. Kace ya ubangiji ka bani wani saurayi da yana da abin da ni ba ni da shi, saboda ranan da ka hada mu, in bashi abin da ni nake da shi, shi ya bani abin da shi yake da shi. That is what marriage is supposed to be. So idan kullum muna ganin kaman ni ne kawai ina fama, wannan yana bani wahala, yana bani wahala, akwai lokacin da ana bada wahala, but the reality is that you must not be 50-50. An kun san abin da yasa baban yaron nan yace a kai wa maman yaron, he understood his spiritual level, he knew himself, ya san kanshi. And masu bincike sun ce one of the dalilai da yasa ya rifarin yaro zuwa maman shine, shi yana da saurin ba da shawara. Watakila da ba haka ba, da lokacin da yaro na ya rasu, da ya ci gaba ya bisne gawan da wuri-wuri. You see, that is how part
partnership in marriage, union in marriage, is supposed to be a complementarity.
What are we saying today? Abinda muna fada anaye ushine.
It is not what you expect from your wife that you always get. It is not what you expect from your husband that you always get. Your expectations are not determinant of what God has put in your own partner.
Abinda ubengiji yasa a partnanka,
that is what you get. There are times we over-expect from one another.
May gida yena kuo karinsa,
yena famansa, bisa ga karifinsa, bisa ga abinde iya, ke uwar gida baki ganiba, yayiwan nan baki ganiba, yayiwan can baki ganiba, yayiwan can baki ganiba. Jiya nace kada ki shiga kwatanta mai gidanki da mai gidan wata. It's a dangerous thing.
So much nan ta dauki shugabancin abin da yi gudana tun daga ranan da sun dauki shawara
za su tallafa wa matafi har zuwa karshe. She handled the situation.
Anasan idan mai gida ya dawo, she will only break the news to him. And the husband will say, oh, wonderful woman, you have saved the entire family.
That is how it should be. We are not called to competition.
Husband and wife,
you are not supposed to be competing. You are not supposed to be comparing. You are supposed to be cooperating. You are supposed to be collaborating, not competing and comparing.
Ubangiji taimake mu domin mu depending akan juna,
because we are different. Yes, even though the Bible says husband and wife are one, but let me tell you, personality wise we are always two different people, and we must complement each other. Dole ne mu inganta juna, mu taimake juna. Abinda wani bai iya yi ba, wani ya iya yi, namu ne.
An kun san muna yin haka din, mun gane cewa akwai wadansu da suna kallon mu, akwai wadansu da suna kallon mu. Su wane ne masu kallon mu? Ƴaƴan mu suna kallon mu.
Yes,
su Amos, su Sera da sauransu suna kallon mu.
We cannot escape this responsibility. Ko mu yi mai kyau, ko mu yi mara kyau, suna kallon mu.
An jiya na yi magana da cewa idan har iyalinku ba su influencing wadansu positively ba, then wancan iyali din akwai damuwa.
Ko da ba su influencing outsiders ba, zai yi kyau su influencing ƴaƴanmu
a hanyar da zai girmama Ubangiji. So Christian families and hospitality,
Christian families at the service of those on the move.
Yan uwa, iyalan Krista, aikin mu ya karu yanzu,
domin duniya tana tafasa. We need to open our homes, open our lives for others to come in.
Idan ba mun koma da Christancin mu a cikin gidajen mu ba, yan uwa, Christancin mu ba zai yi mana amfani ba. It will not help us. And we have beautiful churches like this. We wouldn't want the future to be jeopardized.
We want the church to continue. And if we want the church to continue, Christian families must continue. And Christian families must continue until we are able to pass those virtues
masu kyau wa yayan mu. And let me tell you, yayan mu yanzu ba su a cika jin abinda muna fada. There are so many interruptions in the world today. Our children are listening to the media more than they are listening to us today. They are watching the movies more than they are watching us. And therefore, parents must take deliberate step to be exemplary. Muzama abin misali kayayan. Take time to develop interest in what they do. Akwai wani makwabci na da yace mini shi abin da yake yi shine ya san daidai lokacin da zai kwankwasa kofan ya yansa, because he knows exactly when they are watching what they are watching that can be destructive to their lives. He knows it. And so he goes to knock on their door, yayi hira da su a wancan lokaci. Because time has come that just commanding them ka cika yaya da dokoki bai isa ba. They need to see example. Shi yasa kada ruhaniyan mu ya saya a haraban church. It must go to our homes. And I said yesterday that how we assess our Christianity and Christian and spiritual maturity must be based on how we run our families. Kafin da kuna gani muna yi a church, salle da kuna gani muna yi a church, they are not true reflection of what we are going through. Sai mun koma a cikin iyalan mu bincika our interpersonal relationship within the families. An ba mu labarin wadansu yara guda biyu, daya karuwa ce, daya kuma mashayin kwaya, mugayen kwaya. But babansu is an excellent Christian. In fact, ba abinda ake yi a church a rasa sunansa. He's almost like the assistant pastor in the church. Very gifted, very brand Christian. Duk lokacin da yi magana sai a ji dumi a church. Duk lokacin da wata sabani ra'ayi ta tashi a church, in yayi magana sai kowa ya shiru. Very commanding believer. Ashe abin nashi bai je gida ba. Sai ranan da ya rasu, aka kira yayansa duka daga waje, karuwan ma ita ma ta zo, mashayin kwayan shi ma ya zo. An shiga church ana sujadan bizina. An zo daidai lokacin da ana ba da testimonies, sheda akan babansu. Yayan nan guda biyu sun zauna da mamansu a gaba. Iyali sun tashi sun ba da testimonies, wonderful testimonies akan baban nan. Sun zauna. Kawune sun tashi sun ba da wonderful testimonies akan sa. Sun zauna. Ecclesia sun tashi sun ba da sheda mai kyau akan sa, suka zauna. Da aka gama biso, sai yar shikaruwan nan da mashayin kwayan nan suka zo wurin mamansu, suka ce, mama, da zo a church din nan, wadannan sheda da sheda da sheda da testimonies nan da an yi ta bayarwa, ana bayarwa akan wane ne? Sai mamansu ta ce, duka wadancan shedu din ana bayarwa akan babanku ne. Sai yayan nan guda biyu suka ce, you mean akan babanmu da ya rasu din? Mama ta ce, eh, akan sa ne. Sai karuwan ta ce, mom, it is not true. They were telling us lies in the church. Those testimonies were not for our father. He never took care of us in the home. Sai mashayin kwayan ma yazo yace mom you mean wadancan she da ana bayarwa kan baban mu ne a she a church ma ana kariya sai maman su tace a koji your father was an excellent Christian but a bad husband and a bad father. Excellent Christian in the church, but bad husband at home, bad father at home. Sensuka che, no, mom. We must go and tell the church that they were telling us lies. Say, mama teche yara kuyi hakuri. Forgive your father. Your father has gone. You cannot change situations now. Says to check a chair, mommy, but we can do something. We must write something and put on his grave. And kuji abinde yaya nansuka rubata suka sa akabarin babansu. Suka che dad, you help others but you abandon us. Dad, you did a lot for revival programs in the church, but your family was never revived. Dad, you counsel those in the church, but we live without a counselor. Dad, you are a prayer warrior, but we don't know how to pray. Dad, you are a pastor to others, but we live without a shepherd. Dad, you showed them love in the church, but we live in a desert of love. Dad, you want children of others not to be prostitutes and drug addicts, but two of us, your children, are into this. Dad, you were a successful church member, but a total failure as father and husband. Dad, now that you are gone, we do not even feel your departure because you are not there in the first place for us. Dad, because of you, we will never be Christians. Because your God abandons families. Sesuka Jesuka sa akabarin babansu. Sai mama ta bi baya ta cire. Tace yaya, there is no greater service like forgiving an offender. You must forgive him. It is good you know, so that you will not repeat his mistakes. Yanguana, Allah sa kada yayan mu su bada wannan sheda a kan mu a cikin sunan Yesu. It's a terrible thing. So it is for us to check, what kind of Christian families are we? Yan uwana, mu da muke da aure, ina son ba mu shawara tun muna da rai. Just take a deliberate step, mu kirkiro wani abu, wada kila wadansun ku kuna yi, wada kila ba dukkan mu ba, amma mu da ba mu yi. Deliberately create a time called a 1 hour ne in a week for your children. Let them tell you who you are as their father. Let them tell you who you are as their mother. Tun kuna da rai. Just create that avenue. Relax with them. Play with them. And they will tell you wonderful things about who you are as a father. May the Lord give us the humility to do this in Jesus' name. Domin ubangiji ya samu daukaka. Iyalanmu kuma su faranta masa rai. So the Christian family is not all about the wife. It's not all about the husband. It's also about the children and the responsibilities they have, inward and outward. And today, the Lord is speaking to us. There are people on the move. And part of our ministry in the world is that Mozama Masuche to Matafia. After all of us are on the move until the Lord Jesus comes back. We want to make a commitment to the Lord that even though Muriga Munkauche Ubangiji Dawada Mwaka Anya, it's not too late to begin. Wadansumu Yaya Suriga Sumba Muchiwo. Wadansumu Matayam Musuriga Sumba Muchiwo. Wadansumu Masaje Suriga Sumba Muchiwo. Wadansumu Ma in-laws ne Surkanene Suriga Sumba Muchiwo. A chicken sunan yesu muna roko igafarche mutuka wadanchan abubua domi musa mulafia. It is not the beginning that matters, it is the end that matters. Ubangiji me kafa iyali yasa iyalam musu haskaka muzama masu marmarin tallafa wa matafia mukuma zama marmarin dasa woni abu a chicken iyayamu saboda ecclesia nangobeta chigaba. If we want a church tomorrow, we must build it today. And it is in the family that we must begin to establish this. Ubangiji ya warkar da gidajen mu. Ubangiji ya farfado da iyalan mu. Inda muna kasawa juna, ya rike hanayen mu. Ya taimake mu domin mu dawo. Kun ji maman Samila tace wa mai gidanta, me ka taba yi mini da zan yi maka duka. You know, that statement is a package of forgiveness. And I pray dan uwa idan matanka ne take baka wahala a gida, ka daure. Karshen zai fi farkon kyau. You will have a testimony to tell tomorrow. In mai gidanki ne na wulakanta ki, ki daure. You have a testimony to tell tomorrow. The end of a matter is better than its beginning. For patience is better than pride. Maganar Ubangiji ne. Yang uwa Ubangiji te makemu. Ena so mumiki asemu rera waka nan perida sitinda uku. And I want to dedicate this song particularly for those of us who have challenges, family related challenges that sun causing manachiwo. Muroke Ubangiji domin ya warkar da mu marmarin sa ne ya ga mun samu sabon rayuwa. An Ubangije sa wannan shine anofin sa. Ban, can you lead us number 163 baba mai magani na nan.
Okay.
Zai canja hankalin wani zai aura guda biyu ina so gabanin sa ba. Nagode.
To mun gode sa. Thank you so much. Mun gode. Zancen hakarkari. To ban sane ko lalle da ni da kai yau matan da muke aura din lalle hakarkare ne daga namu hakarkare ko babo wancan ne ma ban sane ba amma Adamu shi aka yi wannan da shi wani fannin damuwan man shine wani lokaci mu maza muna bayani wannan din domin mu musguna wa mata ba tambayan ka ba kenan wannan naka bai shafi wannan ba ina bayani ne idan ana maganan hakarkari ina ga kaman wannan abu ya shafi Adamu directly domin shine aka ciro mace daga cikin sa amma da ni da kai yau dukkan mu mazaje mu a cikin mata muke fitowa kaga kenan maganan hakarkare bance ya zama akwai wani abin da ana kira litafi mai sarki wai prescriptive passages ban san yadda zan fade shi a Hausa sosai ba abinda litafi yana so ya ce ga umarni wanda ke ga kowa a kowace sara shine prescriptive passages da na fada bance muna da wannan maganan hakarkare as prescriptive passages a litaf mai sarki wanda ni da kai yau lalle lalle zamu ce macin da ka aura hakarkare ne da aka ciro a cikin ka to ba mu gama karanta litaf mai sarki ba in akwai shi a wani wuri da wanda kila zamu zama hau kai a gaba amma a yanzu ana wa fahimta bance lalle lalle macin da dukan mu muna aura hakarkare ne daga cikin namu ba domin mu ne mukan fita daga cikin su Adamu kam an cire mace daga cikin sa amma mu a bayan Adamu mu a cikin mata muke fitowa domin haka zance hakarkari ko bayan ka mutu ko ita ta mutu ka sake aure ko ta sake aure yaya maganan hakarkari ina tsammani a gani na mu bar Adamu ya close da wancan chapter mu dai an samu mata a duniya bayan da an cire su a cikin Adamu akwai mata for anybody da ya samu kaunataciya sai ya aura wanda kila ba zai biya bukatan ka sosai ba okay sir nagode tambaya na biyu ne da barike shi sosai ba
na biyun ba nace in Allah ya kira ne kaman zama minista so kaga minista kowa su ba su ya aure ba to ni wancan zai zama wani zai dauka jikin rabun ka shi na wadin koya ne shi dama tambaya
oho to wannan ga amsa na fara yazo ya rufe wannan din make to mun gode yanguwan mu a Roman Catholic sune suna wannan ka zama priest ba za ka yi aure ba to ka san kowa na da iri ganewa da yake fito da shi daga cikin litafi mai sarki akwai waɗansu maganganun da manzo Bulus ya yi a Korintiya na fara sura 7 wanda ya sa masu aure a wata kwana wai irinsu ba za su iya nasu a aikin bishara ba wadakila irin waɗancan yan uwan sun samo wancan matsayi a wurin ne amma kuma idan mun duba in reality bance ko da yake aure yana kawo responsibilities amma bance ya kai inda zai hana mutum yin bishara ba a'a waɗanda ba su da auren ma ai ba su goninta a bisharan ba balle a ce aure ne ke hana bishara to irin wancan din wani lokaci a kwanaki kamar namu in the 21st century sai ka ga kamar is part of gender inequality ana ganin mace na waya ne mai hana mutum sakewa to irin wancan tunane watakila ba matsayin litafi mai sarki ne sosai ba a gode sa
to ina yi ne mu ni ma na da tambaya guda biyu ɗaya yana cikin na jiya daya kuma a cikin ayyo domin jiya an ba mata su yi tambaya mutum biyu ko maza da mata an ba da amma daya ne ya yi tambaya jiya ni ma na da so yin tambaya amma da aka ce to mata sai na yi shiru kuma to ban manta ba zan yi tambayan yo a jiya din a cikin kwais wannan jiya yadda ka tabbata cewa bisa ga zaman gida a iyale kaman a dauko wancin kaman ba shirya komai a gida ba wani abu yana falo maimako a kitchen meme amma tambaya na akan cewa akwai abokanin wato mai gida in su zo wato ana so a yi komai ya yi kyau a ji daɗi kamar yadda ka yi kwaisuwa sa'anan kuma zai tambaya ne domin akwai auren da aka yi a cikin wani gida wato a wancan gidan mai gidan ana yi mishi mai kyau bisa da dafuwa yana jin daɗi amma abin da ya faru a gidan matan ne take yin hidimin dafuwan amma a kewa mai gidan yarta ne wato babin yana gan kaman yarta nan wato yana ya ta iya dafuwa kenan tana jin daɗi muna ji ko
kaman na
wato babin yana jin daɗi ba tambayan shine da aka aure yarinyan wato bata iya dafuwa ba ba za ta iya ta kura wuta ta dafa komai ba kuma to sai ango ya ce yana dubawa yoshi za ga cefani ga komai a gida akwai yoshi za a dafa wannan abubuwa sai dai a je a sayo sai dai a je a sayo abokani suna zuwa yayi komai babu sai dai a sayo a sha kuwa komai abin da za a ci sai dai in sayo ba ta iya yin komai damuwa ya shiga cikin gida to pasto ya shiga abokani sun yi gaji to shine mai angon ya ce yanzu abin da zan yi ba zan iya ba ina kashe kudi kuma abin ba dafa ko ba kura wuta a gidan nan ba zai yi ba abin da zan yi ki koma gidan iyayenki ni zan kai ka babu tambaya yana zuwa ciki ango ya dauke amarya nan ya kaiwa iyayen me faru a gayarku tunda na aure ta ina sayan abu abokani ya zo ma damuwa mini ba ta iya komai saboda haka in kun koya mata da dafuwa sai ta sai ku mayar da ku mai don muna mata nake nan ko to haka ya faru sai baban ya ce ita tana kawo abinci kullum ina jin daɗi ta yaya wannan to in ba yarinya jin daɗi ya zama wahala to shi angon kuma maimako ya koya mata kukuwa a nemo wani kukuwa a koya mata can bai faru ba to wannan laifin ya koma angon ne da laifi ko iyayen
yaya kun garba mishi wani abun
sora bani amsa wane ne da laifi wanda ya mayar da yarinya ne ko kwa iyayen ne ba kwa ma
kun ji ko ko ima baba tafi ku gara ima baba tafi mun gode dan uwa mun gode sosai kusan a cikin tambaya din ma ka bada amsosi a wadansu wurare To idan abu ya faru kamar haka ya kamata mu yi tambaya wani iri tarbiya ne aka yi wa waccan nan tun daga gidan iyaye amma bisa ga bayanin ka kamar a gidan iyaye kamta iyaye sap sap okay bata iyaye ba tun a gidan iyaye oh oh to idan haka ya faru kun san da gasken gaske tambaya na yana da muhimmanci ku ji yan uwa wani lokaci yakan faru haka saboda iri tarbiya da iri gida da ta tashi a ciki wadansu mu muna rike da yan matan wadansu yan uwa tare da mu akwai iri wadancan yaran akwai namu na cikin mu sai mu masawa wadancan na yan uwa da mun dauka reno da aiki mu masa musu da aiki mu masa musu da aiki namu sai kwanciya da ci watakila iri wannan ne kai ga iri wannan in ba haka ban mace ta tashi tana da iyaye har ta kai iri lokacin da ta ballaga har ta kai na aure bata iya dafuwa ba to wancan akwai damuwa kenan abu na biyu idan kai ango kai giyagan iri wannan yarinyan kun yi courtship ban san ko sun dauki cikakken lokaci so steadying su koya halayen juna a cikin giyagan su ba amma idan har an riga an zartar da aure rashin iya dafuwan nan ba dalili ne da zai sa a mayar da mace wa iyayenta ba bai kai wanda za a medda ita a gidan iyayenta ba da zuka ba ta amsa daya kace a koya mata mun taba samu wata amarya a gidanmu tun ina karami ba ta shara da safe ba ta tashi da sassafe ta yi shara sai wani rana sohonmu da sassafe sai sohonmu ya dibo yayi daga waje sai zo zuba kofan amaryan tana tashi a bacci daidai sai sohonmu ya daure benten shi sai ya doki sinsiya ya je yana shara a kofanta amarya tana fitowa sai ta ga kaka yana kan shara ba a taba bude baki an gaya ma amaryan nan ki yi shara ba da ganin wancan abun wani abu ya shiga tunaninta har ta fara shara a cikin gida akwai hanyoyi na muta da juna particularly gidan wani ba shine gidan wani ba amma idan har an riga an zartar da aure kada mu koma kama zamanin su Musa da wadansu sun ce ai ko da ta kone tuwo ne ma a sake ta ko menene ne a sake ta a'a wancan abu mai sauki ne da ana iya koya mata har ta gane sai dai idan an koya mata bata gane ba dole ne a doki matakai masu yawa amma ban ce ya kai dalili na raba aure ba bara a kashe aure saboda wancan ba akwai ababa da yawa da masu aure har za su yi aure su yi shekaru biyu zuwa biyar ma ba su riga sun koya duka ba ana ci gaba ana girma ana tafiya nagode sa so yanzu haka ba za mu sane ko laifin wane ne ba sai muna cikin cikakken hoton abin da ya faru kafin mu ce laifin daga nan ne na dan fada wani abu ko shugaba na dan fada wani abu ko akwai kari ne okay.
Ina yin dukanmu nawa clarification ne ba tambaya ba whenever we pray we affirm it by saying an amen that's an affirmation that that we have faith that God is going to answer our prayers now when this man of God told this woman that you're going to bear a child even though your husband is old but I didn't see her demonstrating any faith. She doubted this man of God, but yet God answered her prayer. So is there any theology behind that? Because now whenever we pray, it's expected that we affirm it by an amen, which is a demonstration of faith. Thank you.
Oh, thank you so much, Mungode. Idan mun duba tarihi a cikin Ecclesia a Bible, akwai lokatai da yawa da Ubangiji ya surprising mutane da irin wancan alkawali. And the immediate reaction is that of shock. Ba wai lalle lalle rashin bangaskiya ne a cikin macin nan da ta ce kada ka yi mini karya ba. It's just a shock. That how can that kind of grace be mine? Ta dubi rayuwanta a baya, it's like ta riga ta doki kanta ita wannan abun ba zai taba yiwa ba gaba daya. But God is surprising her, and me makon ta ce amen din shock din yasa sai ta ji soro. Elizabethu mama Yahaya mai baptisma ta yi wannan, ita Maryamu ma ta yi wannan, Saratu ma ta yi wannan. So many of them, but today they are reckoned as women heroes of faith. So abin da nake so in fada nan, abin da reaction nata nan ba wai ya nuna ban gaskiya bane, is shock of that kind of a divine promise to her. So that in ka dubi matakan da ta doka a baya ma zaka gane mace ne mai ban gaskiya da ke da karfi sosai. Wani lokaci when a human being encounters divine realities, the reaction is that of shock. Sai mu fadi wani abin da mu ma ba mu san lokacin da ya fita ba. That was just it. Ya isa ko ya ko akara. Okay, thank you. To mun gode.
Ina wuni musa. Baba, tambaya ne akan labarin da ka bayar jiya kan maman Samaila.
Okay.
Kace kada mai suna maman Samaila ta ji haushi. Although I'm not married, but amma halin maman Samaila mai kyau ne, kuma kace kar ta ji haushi. To ina so in gane tambayan ka din ne.
Okay, to nagode sosai. Abinda na fada jiya shine duk lokacin da ina wa'azi ina bada wancan misali, sai in ce in ke anan kina da ɗa mai suna Samaila, kar ki ga kaman wannan misali a kanki ne ba. Abinda jiya na fada din kenan, haka ne ko? Yawa, abinda jiya na fada din kenan. So that kada kun san mu masu wa'azin nan, wani lokaci Ubangiji zai iya sa kalmomi a bakin mu mun fada, sai wani a congregation ga kaman an zo an gaya mana labarin shi ne. Shi yasa muna fadi irin wancan din, kin gane ko? Allah ya baki da Samaila ranan da ke aure. Mun gode. Kaman an kare ko? Oh, oh.
Praise the Lord.
Amen.
Ani na wata bayana a inda kai magana akan macen nan da ta tana dama annabi wuri. Mun ji labari amma ba mu ji mijinta ko yana wurin ko baya wurin ba. Lokacin da an kira ta a tambaye ta me ne take so, shi baya wurin.
Haka ne.
Don. Na biyu, amma na biye da shi lokacin da yaron ba lafiya, shi ya turo yaro zuwa gida ya je wurin watansa. To da yaron kuma ya mutu, maman ta so ta je wurin annabi, ta sake aika wurin shi ya turo da jaki. Shi bai yi tunanin yaron shi da ba lafiya ya tambaya yaya yaron nan jikin shi ba, sai ya ce wai yaya za ta tafi wurin annabi lokacin da ba shi ba. do baba irin mu na madajini wannan haka ya faru ya zame shine na daya din na biyu na uku kenan na biyu ne eh mun ji lokacin da sun gina daki ma
annabi
shi annabi
yes
sun yi alheri sai shi annabi ya saka musu da albarka yawancin churches da ba irin namu ba albarka wannan yana fito daga bakin shugaba ba na wasa ba ko wanda abu zai ci Allah ya sa albarka me ne bukatun ku mu yi addu'a ehe so namu ne ya kamata mu ma mu karama ya nan in an yi abu a ce a zo mu yi addu'a ba na gode kawai ba da Allah ya sa albarka ba amma zo mana mu yi addu'a me yiwa me shi ta kai saboda ta yi gan wani alherin da Allah ya yi mata ne ko kuma tana da wani abu a zuciya da ta kai ma shugaba abu ya kamata ana tambaya wannan kamar shawara ne amma biyu nan a bani amsa
okay mun gode na karshe nan kin ba mu shawara ne a tambaya na fari mu ne zamu ga kaman mai gidanta baya tare da ita a lokacin da suke wannan magana da annabi yana tare da ita yana nan daidai kaman lokacin da shedan ya shigo gonan adnin yana magana da hawawu yawancin lokaci muna ga kaman adamu baya tare da ita a lokacin amma suna tare wato marubucin wannan aya da muka karanta is like ya so mutanen Isra'ila su ga darajar mace a al'adan Yahudawa ko Isra'ilawa mace ba komai ba a cikin society mace ba komai ba ana kirge ba a kirgan mata da yara so it's like wani privilege ne da marubucin na yayi domin Yahudawa su gane cewa mace ma tana da daraja so a wannan yanayi na saduwa da annabin Allah sai ita ne an daga ta an sa ta a matsayin namiji shugaban na gidan amma mai gidan nan tare da ita da suna yi bayani na ce a cikin rayuwa mai gida da mata ku dauki lokaci ku lura da yanayin spirituality naku level na spirituality naku in fact wani abu ya zo cikin gida da ya pertaining to spiritual abubuwa ba lalle mai gidan ne yayi gaba ba wani lokaci mace ne ta yi daidai da wancan yanayin shi ya sa mace nan tun daga farko an daga ta ita min mai kawo shawara ita ne ma an ce tana da dukiya ba amma ambaci mai gidan ba amma mai gidan nan yana nan tambayan ki na biyu da ya turo jaki kawai bai tambaya yaya zazzabin yaro ba haka ne tambayan ko to da zuna yi magana na ce referral service ne masu aiki asibiti sun san wannan sosai idan wani case ya zo wanda su suna ga ba su ne za su iya magance ba sai su refer din shi zuwa wani wurin da za a fi samun taimako da yi daidai da wancan mace nan ta san mai gidanta ta san matsayin mai gidanta ta san abinda mai gidanta na iya yi ta san abinda ba zai iya yi ba haka shi ma ya san abinda matansa ta iya yi ya kuma san abinda ba ta iya yi ba so abubuwan da sun yi din nan duka sun yi shi a cikin yarjejeniya bisa ga matsayin su a ruhaniya inda ba ka ba da mace nan za ta yi haushi ai inda mu ne yau za ta yi haushi ya yaro ya fara zazzabi shi ba zai zo ba yana so ni ne zan je asibiti ko ba ka ba you do that when you don't know your husband amma in kun san juna akwai abinda ita za ta tura ma mai gida akwai abinda mai gida zai tura wa uwar gida mutual agreement on life shine kawai thank you madam mun gode
to sanu mu yan uwa
yana shugaba yayi magana kuma bazan kara wani abokai ba amma akwai abin da ke son yinjin shin yaron nan namiji kadai ne ko na mace ne wato akwai abin da yana damu mun hada tradition an ce yaron namiji shi yasa kowani liability kawai in yazo in ba miji ne zai ce gashi kai kai haka ba babu ba you have it your husband have it problem happen to your children ko yaronka so ku yi mataki abinda shugaba ya bani duk matakin da ko ke mace ne kin doka ko baba ne ya doka an je an maganta Allah ya karba kuma Allah zai ji dadi amma irin namu wai zuciyan cewa gashi kina wannan zuciya mai yiwa kafe hankara ba samu biyan bukata ba to dukan ku sai ku samu zuciyan to shi yasa mata tana da hawan jini mai gidina da hawan jini yara za su biya saboda in an tafi duk hawan jini yara za su samu damuwa shine dalilin koyar su mu gane cewa dukkanmu muna da amfani because yadda Allah ya samu dan ba kawai haka ba muna da amfani shine amfani koyar su don ana ganin mace mace a mace wani abu ne shi yasa ubangiji ya magana bisa ga yadda shugaba ya fada nagode su
gode sa ina tambaya kuma na gani limanci ka mana magana a cikin kwaisuwa din kuma na san zai taimake mu sosai a cikin gida kai ba mu arguda hudu guda hudu ka magana sun restoration reconciliation da sauransu oh makwaji ne na ce ba a cikin kwaisuwan da ya fara darasin sa akwai ababe da ya fada sunan muhimmanci shi yasa yana so ya ƙara ba mu haske a kansu domin zai taimake mu magance damuwa na cikin gida a cikin ranmu yau da kullum ya magana restoration rehabilitation reconstruction reconciliation so ko ka za ka ƙara mana bayani da ke aiki a cikin gida
yawwa na yi waɗannan kalamai a turanci ne rehabilitation reconstruction reconciliation and restoration yawwa good restoration anan da reconstruction suna kurkusa da juna abin da ya riga ya lalace shine yana bukatar restoration yana bukatar reconstruction wato a dawo da abin da ya lalace a dawo da shi back to life a cikin aure akwai irin wannan abin da ya sa muna wannan revival a wannan weekend is part of what restoration and reconstruction a wannan koyesuwa na kwanaki uku da ubangiji ya bamu na we will find restoration in some families za mu samu reconstruction a wadansu families in fact har da reconciliation ma domin za a samu sulhu wata da ta ji labarin mama samaila jiya tana hawaye ina kallonta za ta je ta yi wani abu a gida kuna gane ko meanwhile ubangiji ya soki zuciyanta bance tausayin maman Samela ne yasa ta yi hawaye ba amma ta auna da rayuwanta za ta je ta yi restoration reconstruction da kuma reconciliation wato za a fara sabo abinda da ana yi dina za a yaya za a deconstructing nashi a reconstructing nashi za a rushe na da a sake gina shi sabo na ga shi ne restoration reconstruction sai kuma reconciliation shi ne sulhu kai mai gida ashe bai kamata mu ci gaba da irin wannan abu ba kullum dan abu kadan sai kowa ya yi shiru sati daya ba kalma da juna ba gaisuwa da junan nan bai yi ba ko mu canja muyi hakuri duka mumuta nene abinda na yi miki wargida ki hakuri ni me gidan ki ne abinda ki mini zan na bari ya wuce ki wargida na ne. That is reconciliation. Sulhu yana zuwa ko ba gaske ba. So restoration shine me da abin da ya lalace ya dawo da kyau. Reconstruction shine a sake gina abin da bai da kyau an rushe shi an sake gina shi. Rehabilitation shine kaman daidai irin tambayan da dazo dan uwa ya bamu. Wani lokaci an shiga auren ba a riga an kosa a sha'anin rike gida ba, sai an yi tsalle a cikin aure kawai, aure na gaggawa. Jiya na baku wani labari, wata ta ce an aure ta gidansu ba su wasa da manja ba, kun tuna go? Sai mai gidan ya amsa mini, jiya ban gaya muku na mai gidan ba, mai gidan ya amsa mini, ya amsa mata ya ce baba ka ji ko tana magana manja ba su aure na da ita na gaggawa ne. To kun ga an yi auren gaggawa, abinda za a ci gaba da shi shine rehabilitation. Ana koyawa juna, ana rike hanayen juna, abinda ya kamata da a riga an sani ba a sani ba za a sake komawa ana koyawa juna, shine rehabilitation ko? Thank you sir.
Hallelujah. Zan yi tambaya na? Hallelujah. Baba ku ya kuri ban tambaye ku ba don ku ka tara mu ai. Tambaya na farko akan najiya. An yi maganan kintsa abubuwa a gida wanda mace ya kamata ta rika yi ko tsafta a gida. To yanzu misali baba, matan mutum in ce matana ta aje wancan a can, ta aje a nan, muna ta fama shekara daya, shekara biyu, shekara goma. To wai shin yanzu kawai dan ka ce ai taking cross haka ka faɗa jiya, to wai yanzu kawai shikenan ni haka zan dinga tafiya sai na je aiki na dawo in zo ina ta kikin tsawon na abubuwa din kenan ne? In dauki muciya akan kujera in kai shi kitchen, in dauki kaya a nan in kai shi can, in yi haka zan dinga yi kenan? Tunda ka ce a dinga daukan cross, haka din ne zan dinga yi kenan, haka kenan har rayuwa har mutuwa? Tambaya na farko kenan. Tambaya na biyu, wannan matan an ce ita attajira ce ko ba haka ba? Kuma ta ba da shawara a yi gini. Littafi bai ce mana mijin ya ce ko wani abu ba, amma mun ce mai koyaswanmu ya ce ya yadda aka yi gini ko har da su wasu abubuwa aka saka a ciki. To yanzu idan matana tana da kudinta sai ta ce za ta yi abu, kawai sai in shiru in ce haka kenan, kamar za ta iya ta ce min ai wancan matan ma tana da arzikinta ne, so da yake tana da arzikinta sai ta faɗa cewa za ta yi abu kaza, mijinta ma an yi mana koyaswa bai ce a'a ba, saboda kudinta ne sai aka yi gini, saboda kudinta ne sai aka sa su gado su menene duka, saboda kudinta ne. Saboda haka kai ma sai dai kai shiru kawai, zai iya faruwa haka, kuma ya sha faruwa haka. Yaya za a yi da irin wannan? Yanzu mu ma haka zamu a rayuwarmu, mu ma yanzu haka zamu dinga yin shiru kawai tunda matan tana da kudi, dai abin da ta faɗa kawai yes ma ta yi kawai shikenan, ko kuma ya za a yi? Bugu da ƙari a kai yayi yawa ne? The last one shine kai ne da kudinka, kai mai gida zaka bada ra'ayin za a yi wani abu, tunda kai ne kan gida kai tunani ga abin da za a yi, ka faɗa ga abin da za a yi. Sai bayan an ci gaba da abin da ake yi din fa, an ci gaba fa, an yi nisa ana kai, sai matarka ta dawo daga baya, wannan abin da kana yi din nan fa ya kamata kada a yi shi yanzu, ka bar wancan abin, kawai ka bar shi, kai kuma ka riga ka yi nisa. To yanzu yaya za a yi? Dawowa za ka yi ka yadda da shawaranta a tsaya ne, ko kuma ka ci gaba? Na gode.
A tambaya na fari wato kafin a yi aure akwai abin da muna kira premarital counseling, ba da shawarwari game da aure kafin a shiga aure. An dazu nayi magana ko jiya ma nayi magana, nace as a husband you are not out to marry an already met wife. As a wife, you are not marrying an already met husband. Aure kaman abu merai, nace muku kamar dashe ne, yana bukata a tara mishi kasa, a sa min ruwa, a sa min taki, and is an a lifetime process. Ba lokacin da za a ce dangantakan aure ya kosu, ya kai inda ya kai, babu. Har azo a mutu ana kan girma, ana kan girma, ana kan girma. Now litaf mai sarki ya bamu baye baye, daya daga cikin baye bayen ruhu mai sarki shine hakuri. Hakuri, idan har ka samu mace da bata iya kimsa gida ba, ka ci gaba kana mata, kana koya mata, kana koya mata, ya dangana ga yadda kake yin koyaswa. Because ba kowane iri koyaswa ne mutum yakan dauka nan da nan ba, akwai modalities na koyaswa iri iri. Approach ma matters. Da zuwa muku misali, soho ya daura bentensa ya je kawo yayi ya wasa kofan amarya, shi da kansa ya doki sinsi ya je ina shara. To in har kai ne ubangiji ya tura maka wancan giciye matan nan ta gagara koyo, shekaru da shekaru kana magana abin ya gagara, to wannan shine giciyanka. Baraka taba yarda wannan giciye ba har abada. Honestly, that is just the truth, kawai. And then tambaya na biyu, kai kai ma wannan maganan kwaskwarima ne, dazu ni ban fada haka ba. Ban ce mace nan ta gina gidan domin tana da kudi, kudinta ne ba, a'a ban fada haka ba. Nace litafi ya ce ita attajira ce, ai da yake mace nan ta zo gaban mai gidanta da neman shawara, wannan ban girma ne. She was looking for approval. Inda ta tashi ne kawai on her own, ta je ta fara gini, za mu ce tana yanga domin tana da kudi. Amma ta zo gun mai gidanta ta yi roko, ga yadda ina kallon wannan mutum, ga yanayinsa, yana bukatan taimako, mu yi wannan abu domin sa, mu sa wannan domin shi, mu sa wannan. All this while she was looking for approval from her husband. Kuma na ce litafi bai rubuta amsan mai gidan ba, amma mun gaskanta ya amince da yake an gina, ba mu ji sun yi fada ba. Now tambaya na uku, kun fara project, kai ne mai gida, ka dauki shawara akan project, ko riga kun yi nisa da project din, sai da kai wani wuri sai matanka ta ce a asaya da project din. To ba mu samu hoton abin cikakke da za mu iya gane shi sosai sosai ba. A farko yaya ne aka shirya abun, za mu so mu gane wancan da kyau, domin wani lokaci mu ne kan gida din sometimes muna imposing, sai mu ce abinda na yi tunani shi ne daidai. To abu na biyu, ba mu san dalilin da ya sa abun ya kai sakiya sai uwar gida tana ce a'a ba. Da son samu ne in muna da cikakken hotunan waɗannan abubuwa, zai taimake mu domin mu iya gane, domin sometimes observation ma yana da amfanin sa wada kila ta hangi wani hasari a gaba da zai zo fadowa iyali tana kokari ta ce a gomma mu saya anan ko mu bar abin ne ko mu dakanta ne to wannan sai kai mai gida ka duba a hankali kada ayi garaje ba a duba a hankali mu auna shawarwarin juna mu ga strength da weaknesses na shawarwarin juna domin kada domin namu ne duka that's the basis namu ne duka ko mu yi yanzu ko mu jira namu ne duka yawa amma mai gida kada kai gaggawa kaga kamar ta tempering da abinda kai ka shawarta a mu auna tunanin juna mu yi hakuri wani lokaci abinda yake damun mu shine muna yanka kwana muna yanka kwana mu yi hakuri mu auna shawarwarin juna take your time check the advantages and the disadvantages na abinda each either of you is saying and zai kawo taimako chicken anko okay
to mun gode baba jiya mutanen da suka taru 284 daidai mun yi baiko 1015